'Yan bindigar sun kai Samamene a wani babban shagon da ake matukar hada-hada da ke yankin karamar kumar Karu a jihar Nasarawa da ke dab da Abuja babban birnin tarayyar Najeriya, inda shigarsu ke da wuya suka bude wuta take kuma suka halaka mutum hudu. Abin kuma da ya karata da hankalin mazauna wannan yanki. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa, DSP Ramhan Nansel, ya mun karin bayani.
Mun samu rahoto cewa wasu 'yan bindiga sun shiga wani shago kuma sun bude wuta akan wasu masu tsese a shago. Da aka samu rahoton kwamishinan 'yan sanda CP Umar Shehu na Dada PSCMNI a gurguje ya tura 'yan sanda zuwa gurin, da isowansu sun ga mutum hudu a kwance, aka ibe su zuwa asibiti. Likita ya kuma dube su, ya kuma bada na'am cewa rai ya riga ya fita. Aka kuma aje su a asibitin, wato a mortuary din asibitin.
A cewar kakakin 'yan sandan, kawo yanzu tuni bincike ya yi nisa.
Shi kwamishinan 'yan sandan ya turo mataimakinsa na sashin bincike-bincike, wato Deputy Commissioner of Police in Charge of State Criminal Investigation Department, ya turo shi zuwa gurin da mutanensa don su ci gaba da bincike. So yanayi da ake ciki kenan, ana kan bincike.
Dr. Yahuza Ahmed Getso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Shi wannan hari da aka kai a shago a Maraba a yankin jihar Nasarawa, don da abin da aka fi sani shine ana samun kwakwal laifuka a watanni na uku na ƙarshen shekara wanda ake cewa wato embalmers. To amma sai gashi wani abu ya zo, sabon abu ya faru a cikin watan Janairu na sabuwar shekara wanda ba a cika samun irin waɗannan abu haka ba. Akwai rauni matuƙa daga ɓangaren jami'an tsaro, duk da yanayin cinkoso da ake da shi na yawan ababen hawa da yawan al'ummu da wannan yanki yake da shi, an zo an iya aikata irin wannan laifi har sun yi nasarar kashe mutane har guda hudu, kuma sun ɗauki abubuwan da suke bukata kuma har sun tafi. Yar manuniya tana ƙara nuna ƙara lalacewar al'amura na tsaro waɗanda suke ƙara tinkarar wato binnin tarayya Abuja.
'Yan sanda a jihar dai na ƙara neman haɗin kan jama'a don inganta sha'anin tsaro a wannan yanki.
Muna kira ga al'umma jihar Nasarawa, aikin tsaro ba dai aikin 'yan sanda kaɗai ba. Muna roƙo su bamu haɗin kai gurin bamu information.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa, DSP Ramhan Nansel, jihar Nasarawa dai na ɗaya daga cikin jihohin tsakiyar Najeriya da ke fama da ƙalubalen tsaro iri-iri. A baya dai an taɓa sace tsohon mataimakin gwamnan jihar, an kuma sace wasu ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke babban birnin jihar, da kuma ƙarin wasu ɗaliban firamare a wani ƙauyen jihar. An taɓa sace shugaban ƙaramar hukumar Kefi, sannan ko a farkon wannan mako ma an sace shugaban ƙaramar hukumar Akwanga. A kuma dai wannan rana ne aka kai wannan farmaki a wannan babban shago. Jami'an tsaro a Najeriya dai na cewar na iya bakin kokarinsu domin shawo kan matsalar tsaro a sassa daban-daban na ƙasar. Kokarin da masana ke cewa bai isa ba. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.